أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwarmu a wannan rana ta Alhamis a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam, wanda yau muna tara ga watan Al-Muharram, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya daidai da 27 ga wata na Juye, wata na 7 miladiya ta 2023. A darasin da ya gabata mun fara kitabu siyam, mun dauki hadisi biyu a cikin wato wannan wato littafin, wato hadisan da malam ya koro mana suke magana akan abin da ya shafi azumi, sawa'un azumi na farilla na Ramadan, ko kuma azumi na nafila, ko kuma azumi na wato tatawwu'i, irin wasu munasabati da suke zawwa, irin misali azumin Ashura da Tasu'a wanda an fara shi yau za a yi shi da gobe, irin azumin wato watan Ramadan, irin azumin watan Arfa, irin azumin ranar Arfa afwan. Idan mun gani kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani akan cewa idan aka ce an ga wata a dauki azumi, haka idan aka ce muku an ga wata a sabke azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in umma alaikum faqdiru lahu, idan ya zamanto an sha makance muku wato yamma, wato sama da gilgije ko kuma iska ko kura, duk samu ba kuka gani wata, to ku kididdige kwanakin su cike kwana 30. Shi yasa wata ruwaya yazo fa akmilu iddat sha'ban 30 yawma, wato ai kididdige wato kwanukan sha'ban su zamanto kwana 30, in ya so kenan washe gari ɗaya ga wata sai a tashi da azumi. Wanda mun gani a cikin karkashin wannan hadisin cewa fara azumi ana fara shi ne da ganin wata, kuma ba dole ba cewa sai kai da idanka ka gani. Idan tabbaci an ce maka an gani, to abin da yake kanka shine ka sallama ka karba ka dauki azumi. Idan akan kuskure aka gani ma wannan, to laifi ba zai zamanto ba a kanka, laifi yana kan wancan, shima idan ya zamanto da gangam ne, idan shima akan kuskure ne, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gafarta mana gabaki daya. Yau zan mata shi hadisi na gaba, hadisi na Anas dan Malik, mana yake cewa أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. واتو wannan hadisi riwaya daga Anas, Anas dan Malik ya gabata bayani akan shi, sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadimin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine rawaito mana wannan hadisi, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasahharu fa inna fi sahuri barakatan, wato ku ci abincin sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ringa yin sahur, saboda mi? Saboda a cikin cin abincin wannan na sahur wato akwai albarka, akwai alkhairi wanda yake mai yawa. Wannan hadisi ya zo ne don ya mana nuni akan hukuncin yin sahur, kai wanda kake yin azumi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam nan da yace tasahharu, wato ai mu ci abincin sahur, yace fa inna fis sahuri barakatan ko barakatu, yace saboda a cikin wato yin sahur, cin abincin wannan na sahur, akwai abin da ya shafi wato albarka. Wanda kuma wannan yana nuna mana irin yanda addinin musulunci addini ne wanda yake na rahama, addini ne na tausayi, na jin kan wato mutane. Kai da zakka wune da azumi, kenan yana da kyau kafin wato ka fara azumin nan misali lokacin da aka ce ma azumi zai fara kafin kitawa alfijir sai shari'a ta zama to ta saukaka maka kana iya ka cin abinci a wannan lokacin ka ci abinci dan ya zama to wato ka samu karfin jiki a wuninka kar ya zama to ka galabai da sosai ha akwai hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa madalla da sahur in mummuni shine dabino wanda bayani ya gabata a nan cikin karatunmu na littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan irin yanda malamai suke bada misali ko kuma bada bayani game da wato sinadarin glucose a jikin mutum shine abu na farko wanda yake karewa yayin da mutum bai cin abinci ko wani abu magamancin haka kenan wannan yin sahur shari'ar musulunci ce ta zo mana da shi kuma akwai alkhairi tare da wato yin wannan sahur malamai sun yi sabani shin shi sahur wajibi ne ko kuma wato sunna ne mustahabbi ai wasu daga cikin malamai suke cewa ai wajibi ne mutum ya tashi yayin sahur daga cikin hadisan da suke karfafawa wannan hadisin akwai ruwaya ta Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yasuma falyatasahhar bi shay'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yake nufin yayi azumi to yayi sahur da wani abu nan da yazo da yace falyatasahhar kaga umarni ne aka zo da shi shi kuma umarni a shari'ar musulunci me yake nuni yana nunin wajibi baccin wannan akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake bada bayani hadisin Amr ibn al-As Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi akalat as-sahar Annabi yake cewa rabewa da take tsakankanin azumin mu wato mu al-umma Annabi sallallahu alaihi wasallama da azumin ma abota littahi yahudawa da nasarawa su shine akalat as-sahar wato cin abinci wannan nasaba domin su yahudawa ahlul kitabi ba su cin abincin sahur haka suke yin azumi to kai kuma a shari'ar musulunci an shar'anta ba duk abin da yake yahudawa suna yin kaza kai ka halafa musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitabi akalat as-sahar wato rabewa da take tsakankanin azumin mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da su ahlul kitabi shine cin abincin sahur shi yasa malamai suka ce wannan hadisin shi ma yana nuni akan wato sahur wajibi ne haka dalili na uku daga malamai wanda yake nuni akan abin da ya shahi wato sahur shine hadi da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada mutun ya bari ya ce shi bai yin sahur ko kuma ya bari yin sahur annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-sahur akalatun baraka wato sahur abinci ne wani abinci ne wanda yake da albarka falata du'uhu annabi yace kada ku bari shi kaga nan da yazo falata du'uhu hani ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace walau an yajra ahadukum jira'at ma'i min ma'i ko da ɗayan ku ya tashi ne yayi kwankwadin ruwa ya koma yayi barcin shi idan kamar yanda ya gabata a cikin sifatu saum amma tare da haka nan malamin a can yake cewa Ibnu Hajar al-Asqalani ya hakaito ijma'i na malamai akan cewa shi sahur mustahabbi ne malamai sun yi ijma'i akan cewa sahur mustahabbi ne in ka tashi ka ci abinci kai in kuma baka yi ba ma wato ba a ce ba kana da laifi kenan shine istihbabi shi kuma abu in ya zamanto wajibi ne akan ka shine abinda idan baka yi shi ba kana da laifi to sahur idan baka samu ba dama baka yi ba ko kuma baka tashi baka yi ba a ce ba kana da laifi sai dai kawai ka zo baka yi ba yanda sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta koyar kuma irin falalolin da ake samu saboda a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna allaha azza wa jalla wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhari wato saboda allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikun shi suna nema ma wato masu yin sahur a lokacin gafara ana jin kansu idan kaga lokaci ne wanda yake da falala ala kulli hal wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin sahur ga mutumin da ya tashi yin azumi haka kuma bayani akan falalar shi yin sahur in saboda cin abinci ne wanda yake da wato albarka sannan albarkar da zaka samu albarka ta farko ta bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama albarka ta kasa ba ma yahudawa akan su bisu yin sahur kai kuma kai albarka ta karin samun karshashi wato a wuninka saboda idan ka ci abinci ba zai zama to ɗaya da wanda bai ci ba abinci wato tunda daddare bai ci ba abinci kai kuma ka tashi sahur ka ci abinci kaga zaka samu wato kwarin karshashi wato a tare da kai haka albarkar da zaka samu lokaci ne zababbe na karba addu'a koda ka tashi kai na filfilorin ka kai istighfari ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ana kyautata dan Allah subhanahu wa ta'ala zai karba maka haka kuma kaga lokacin da kake sahur kana kara jaddada niyyar ka ta yin azumin wannan da kake bainama idan ya zaman to hucewa ne kai wallahu ta'ala a'la wa a'lam sai hadisi na gaba malam yake cewa shi ma riwaya ce daga Anas dan Malik yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu qala tasahharna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salati qala Anas قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور كم كان بين الآذان والسحور قال قدر 50 آية وتوانا حديث شيما رواية تلك أنس بن مالك يرضى الله تتبتع أغريس شيد زيد بن ثابت يكي تشوى تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من يسحر تارد النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace summa qama sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ila salati zuwa salla qala anas anas yake cewa qultu li zaid he nace ma zaid bin thabit kam kana bayna al adhani was suhur qala qadra 50 aya yace walgudan wato menene wato ya kasance tsakankanin yin sahurin annabi sallallahu alaihi wa sallama da adhan da kiran sallah sai ce kadara 50 aya gwalgwadan mi gwalgwadan karanta aya 50 to nan dukkan malamai nan sun ce al-adhan ana nihin al-iqama ana nihin al-iqama to idan ya zaman to da yin sahur da tada iqama gwalgwadan karanta aya 50 to a yaushe ne al-fajr yake to irin tsarin mu nan idan ka dauki tsarin mu nan Zaid yake cewa sun yi sahur tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sahur sai Annabi ya tashi zuwa sallah kenan me aka tashi ai za ka barta ai sallah sai ce mishi qala ana sai ana sai ce qultu li zaid nace ma zaid kam kana bainal adhani was sahur to gwalgwalan mi ya kasance tsakankanin shi al adhani tsakankanin cin sahur da kuma misali kiran sallah a dauka kiran sallah dan mu fahimta tunda mafi yawa nan a kiran sallah ake tsaye da sahur sai ce mishi qadara 50 aya yace gwargwadan karanta aya 50 to aya 50 zan ta dauke ga minti nawa ku karanta ta matsakiyar aya ba doguwa ba kuma ba gajeriya ba kan to minti 15 ko minti 20 kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wato a yin sahur din shi wannan hadisin ya zo ne dan ya nuna mana mene irin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake yin sahur kenan gak da alfijir tunda da aka ida ma gwalgwadan ana ida kawai tashi ya tayi zuwa ga sallah shi yasa nan wasu malamai suka ce ai al-iqama to idan muka ce al-iqama saboda ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawa mun sani daga an yi kiran sallah idan sahabbai sun zo ta da iqama yake shi yasa wata riwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ga sahabbai sun yi gaugawa sun zo masallaci kawai lokacin sallah yana yi ana kira kai a tada iqama ai sallah idan kuma ya gani sun yi jinkirin zawwa masallaci to kuma sai a dan jinkirta yin sallah to kuma mun kuma nan mun sa tsarin mu na lokacin kiran sallah da kuma lokacin tada iqama to wannan lokacin na tada iqama hikima yana daga cikin hikima dan mutane wanda suke nesa da wurare dai ka samu ka jaha zaka yi arwalla ka zo masallaci kina a ga mu jama'a ai sallah da za a ce ana kiran sallah kai tsi an tada iqama kaga wata ran sahun zaka isko mutane da yawa ba za su samu jami'i ba to shi yasa ake sa hikiman nan ta lokacin tada iqama da lokacin wato abin da ya shahi kiran sallah to wannan hadisin shi ma dai ya karfafa mana irin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sahur shine lokacin da wato alfijir kafin alfijir yake to sannan kuma shi sahur ana so ya zama to ka jinkirta shi har sai alfijir din ya keto ba su ya zaman to kahin wani alfijiri ke to da wani minti 10 ka tsaya a wannan ba cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalu ummati bi khair ma ajjalu al-fitra wa akhkharu as-suhur al-umma shi ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki suna jinkirta yin sahur wato jinkirta yin sahur ba kai ifradi ba sai ma sai can ka ga mutane ana sallah kace kai ai jinkirta sahur zakai kace abinci a har sai al-fajr din ya keto ka ya bayyana misali al-fajr zai keto ba misali kana shan wani abin sha sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tace kada ka aije ka ida biyan bukata ka ka banka aije yana me yake nuni ana nuni cewa shi sahur in ana gaishe gaggada al-fajr kuma wannan rukhsa ce ta shari'ar musulunci ta shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan a wannan hadisin zan mu gani haka kuma a hadisin nan zan mu gani shine akwai irin yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke kwadai akan abin da ya shafi neman ilimi yanzu hatta da gwalgwadan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tsakankanin sahur in shi da zuwa sallah sai da suke tambaya to wata mudda ya kasance dan su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaji Anas cewa kam kana qadru ma baina as-suhur wal adhan kam kana baina al-adhan was-suhur qala qadra 50 aya haka ya tambaye shi idan wannan yake nuna mana kwadansa akan abin da ya shafi wato neman ilimi haka hadisin yana mana nuni akan ba laifi idan kun gaggamu waje guda kuka yi sahur sai an tashi da asuba da wuri kai tun ƙarfe 4 ka jahaza wani abin ka kazo ku gamu da wani da wani da wani a gamu a masallaci a ci inda nan kaga cewa ita sahar na ma'awa ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan jama'i ne aka yi kada kuma ka samu wani abin ka ne in ka gani abin da ya yi wannan suna iya ci yi kazo a zo in kuma special ne zaman to ka limke a gida kai kadai ka ci kai dan tsako samu ka kinaka idan wannan yana nuna mana irin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yanda suka kasance wato suna kwadan ilimi suna haduwa hatta a wajen yin sahur suna haduwa waje guda suna cin abinci lokacin yin sahur kamar yadda muka ce shine ketawwa alfajr ya gabata cikin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa alfajr kala biyu ne akwai alfajr na gaskiya akwai alfajr na ƙarya wanne ne na gaskiya wanne ne na ƙarya da farko mun yi bayanin shi mun kwatanta shi haske zai hudu wani irin haske farin haske zai hudu to shi wanne ne wannan to as-sadiq wanne ne ya baje kuma ya fito ga baki da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr wanda mun gani duka a cikin karatun mu na sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallama wato bayani ya gabata hadisi na gaba an aisha radiyallahu anha wa ummu salma radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yughtasilu wa yasum wato wannan shi ma hadisi ne da malam ya kawo mana ruwaya daga Aisha da Ummu Salma yarda Allah ta tabbata a gare su suke cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama kana yudrikuhu al-fajr wato al-fajr yana keto mushi yana riskan mushi wa huwa junubun min ahlihi al-hali yana dauke da janaba ta iyallan shi sannan ya yaghtasil wa yasum sannan yayi wanka kuma ya ci gaba da wato abin da ya shafi azumin shi wato wannan hadisin hukuncin azumin mutumin da al-fajr yake to ko mu ce ya waye gari yana da janaba shine suke zasu mana bayani annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa kana yudriku al-fajr al-fajr yana riskar annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa junub min ahlihi al-hali yana dauke da janaba ta iyallan shi misali ya kusanci iyallan shi cikin dare yana da janaba har al-fajr yake to summa yaghtasil sannan bayan al-fajr yake to sai yayi wanka kuma ya ci gaba da azumin shi aje ayi sallah kenan wannan yake da mana nunin cewa wanda yake dauke da janaba misali dan alfijir ya keto bai hana cewa dan baka yi bawanka ka ce baka da azumi ko kuma ka makarama har alfijir in ya keto sai da liman yana karka mata salati ka tashi baka samu ba sahur in amma ka dauki niyya zakka ci gaba da zakka yi azumin ka na Ramadan kenan wannan bai nuna cewa azumin ka babu shi kenan menene azumin ka babu shine janabar ta same ka lokacin kana dauke da azumi kenan wannan mudda inda ta zo maka baka dauke da azumi kenan da fata an fahimta kenan mudda inda ta zo maka baka dauke da azumi janaba ta kama ka to idan baka yi bawanka har alfijir yake to to bai nuna cewa azumin ka ya lalace zakka ci gaba da azumin ka an fahimta zakka ci gaba da azumin ka shine kenan wannan hadisin wato yake mana nuni kenan zakka ce akwai ingancin azumin mutumin da ya waye gari yana dauke da janaba janabar ma misali ta kusantar iyallan shi ko kuma wato mutum ne yayi mawalki to dukkan lokacin da ka waye gari alfijir yake to maka kana dauke da wannan janabai in kana da niyyar yin azumi kana iya ka huce in na farilla ne da ja kai niyya da dare sai ka huce in na nafila ne kake so kuma kai shi ma kana iya ka huce kenan wannan bai nuna cewa azumin ka wato ya kare sannan kuma a hadisin nan zan mu dauki cewa babu ba wajibi bane ba mutumin da yake dauke da janaba yayi gaugawa zuwa wanka kace ka kana dauke da janaba dole da gaugawa wajibi ne sai ka je kai wanka annan ta kenan wannan babu laifi kana iya jinkirtawa mun gani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bada bayanin cewa mutumin misali mutum ne Umar ne in ban manta bai tambaye shi mutum ne yana so ya kwanta kuma yana dauke da janaba shine aka ce ka tashi kai arwalla dan ka haffafa kai arwalla ka kwana da sahi ko da asuba ka tashi kai wato abin da ya shafi wanka kenan babu laifi dan ka jima da janaba wato a jikinka kuma wannan yake nuna mana babu bambanci tsakankanin sawa'un azumin farilla ne zakai ko kuma azumin nafila kowanne ne in dai janabar ta same ka ba cikin azumin ba kafin azumin sannan kuma ya zamanto ka waye gari da ita to wannan bai nuna cewa azumin ka wato ya kare kuma wannan yake nuna mana cewa dukkan wata mas'ala da ta bujiro maka abinda yake ko yake kanka shine ka koma zuwa ga malamai masana wanda zasu sanar da kai su warware maka wato wannan wato mas'alar daga sannan kuma a cikin wannan bayanin na Aisha da Ummu Salma zan mu gani akwai halaccin wato mutum yayi bayani game da abin da yake sawa'un ana jin kunya shi ko kuma wani abu makamancin haka kaga abin da ya shafi janaba abu ne wanda akwai kunya a cikin wannan abin amma kaga Aisha da Ummu Salma duka sun zo sun bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi tare da janaba ta iyallan shi alhali kuma wato yana dauke da azumi ko kuma ya ci gaba da azumin shi bai lalace ba haka kuma malamai suka ce a cikin wannan zan mu gani halaccin wato ta'addudu zawjat kenan babu laifi kana da ka kara mata kana da mace daya biyu uku wannan duka halalle nan Ummu Salma da Aisha duka mata Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ba akwai halaccin ta'addudu zawjat to ala kulli hal dai abu na karshe kuma shine aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama hujja ne a cikin addini kamar yadda muka sani tarifin hadisi shine mene tarifin alhadis hadisin marfu min qaulin aw fi'lin aw taqririn kenan nan mene ne ha fi'l aiki ne fi'l ne fi'l ne kenan wannan fi'il ne aiki ne kuma hujja ne tunda abin da ya shafi qaula aw fi'l aw taqrir duka wato hujja ne akan abin da ya shafi addini wanda anan kuma Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi da ya kasance yana yin fatawar cewa idan mutum yana da janaba ya waye gari har alfijir yake to mishi cewa bai da azumi to amma dai ji wannan daga wajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bar waccan fatawar ya dawo wato wannan fatawa ta su ta matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na gaba da malam ya kawo mana yake cewa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallama qala من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. wato duk wannan hadisan mun dauke su a sifatu saumin nabi, shi yasa muke dan tahiya haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan hadisi riwaya daga Abi Huraira, yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi yake cewa man nasiya wa huwa sa'im, dukkan mutumin da ya manta yana azumi, fa akala sai ya ci abinci, au shariba sai ya sha ko ya sha abin sha, annabi yace fa yutimma sawmahu, to ya rike bakin shi ya ci gaba da azumin shi. Kai ne kana azumi, sai ce fa innama at'amahu Allah wa saqahu, san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ci da shi ya shayar da shi. Kai ne kana azumi an fara Ramadan, sai ka mance can da rana, ko kuma da dare ka yi wani shayin ka firimi, da rana sai ka ganshi ka dauko ka sha, to wannan azumin ka bai kare ba. Ko kuma wani abincinka wanda da daman ka saba kana ajiye abinci a wani bangare guda, kana azumi kawai da rana ko da safe ka mance ka dauko abincin nan, yayin da ka dauka ka ci ka ci ka ci ka ci, sai can loma ta karshe sai ka tuna ashe azumi kake, to sai ka mai da loman ka ajiye ta wannan ta karshe, ka ajiye ta kuma yayin ka ci gaba da azumin. Allah ne ya ciyar da kai, Allah ne ya shayar da kai. Amma mene da sharadin ne? Amantuwa ne, baka sani ba. Saboda tana faruwa mutum ya zo ya sha wani abu, ko kuma ya ci wani abu bai sani ba, bai san ba yana dauke da azumi. To idan ta faru da kai, shari'ar musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innama at'amahu Allah wa saqahu, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce da kai ya shayar da kai. Shi saboda ita shari'ar musulunci an dauke ma al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi kuskure da mantuwa da abin da aka musu tilas. To wannan a shari'ar musulunci an dauke ma mutum, makai ne ka mance ka aikata wani abu, to an dauke maka ka aikata wani abu a kuskure, an dauke maka, an zo an tilasta ka ba a san ranka ba ka aikata wani abu, to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ka ba. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Allah yake cewa kad fa'altu, kamar yadda yake riwaya cikin Sahih Muslim. Kenan wannan hadisin ya zo ya mana nuni cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya mance ya ci abinci yana dauke da azumi, ko ya sha abin sha amantuwa, to azumin shi ingantacce ne, ya ci gaba da azumin shi. Abu na biyu kuma, wannan ci gaba da zai yi da azumin shi wajibi, kada ka ce a kai ka ci abinci shikenan kawai azumin ka ya kare kaza da kaza, a'a, ka ci gaba da azuminka, wannan shine abin da yake wajibi wato a kanka. Aka kuma zan mu gani irin yanda shari'ar musulunci kenan ta ba ma wato mutane sauki game da abin da ya shafi wato mantuwa, ko kuma abin da ya shafi kuskure, ko abin da ya shafi an tilasta ma al'umma, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala ya dauke musu. Kuma wannan idan ka mance baya nuna cewa abincin sai kaɗan ne ka ci, ko kuma da yawa, ko kwanan duka ka ci, ne in dai amantuwa ne ka ci gaba da azumin, in ruwa ne da ka shafi a wata uku ka ci cikin ka tabtukon ka tana kana azumi, to shi ma ka ci gaba da azumin. In kuma shayi ne firimi kana jin yunwa baka sani ba ka taba ka sha, ya ƙara ma yunwa, ko mun kaɗan shi in dai amantuwa ne kenan ya zamanto ka ci gaba da azumin ka, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ciyar da kai, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya shayar da kai, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Idan wannan akwai wato irin tausayi na shari'ar musulunci, shari'ar musulunci saboda tausayi ne, idan ka manta ba a kama ka da laifi, idan ka manta ba a kama ka da laifin wannan. Duk da malamai kuma sun yi sabani akan mutumin da to ya manta ya je ya kusanci iyalan shi yana dauke da azumi, kamar yadda zan muga hadisi na gaba akan abin da ya shafi kafara, to shi wato ya ne hukuncin shi, shin yana tare da wanda ya manta ya ci ya sha, ko kuma bai tare da shi? Mantuwa ya to wannan bahasi ne. Zainuddin kai zaka nemi shi a yanzu ba hasi ne da Usman da Zainuddin da wannan kowa ne mona shi sai ayi mubarana da Allah samu wanda suka goyi bayan azumin yana ilha yana yin ilhaqi da mutumin da yace ya sha ko kuma wasu su ce a yana ilhaqi da hadisin da zan makaranta na gaba hadisi na gaba ma da yake cewa na Abi Huraira radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نهن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر والأرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحربتين من أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك وانا حديثي رواية شيخ أبي هريرة يرضى الله تتبتى أكريش يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم wato yayin da suka kasance azumni wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama iz ja'ahu rajul sai ga wani mutum ya zo musu fa qala sai mutumin da ya zo yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace halaktu yace ya rasulullah na halaka bala ma ahlakaka yace ya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mishi ni ya halakar da kai ya kai wani qala sai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waqatu ala imraati wa ana sa'im wallahi naje na abka ma wato matata alhali ina dauke da azumi a wata ruwaya yace asabtu ahli fi ramadan wato na kusanci iyallaina na abka musu a cikin watan ramadan bima'ana ya kusanci iyallan shi a cikin watan ramadan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi hal tajidu raqabatan ta'tiquha shin ka samu wato baiwa wanda zaka iya wuta ko bawa kana da bawa wanda zaka iya wuta ka ce ka mai da shi da fa qala la yati wallahi a ya rasulullah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin yanzu ka iya kokari kai azumi wata biyu a jere faƙala la yace a ya rasulullah ramadan in ma bai yi da sabaranta na wata biyu faƙala sai yace fa hal tajidu it'ama 60 miskinan to shin ka iya ciyar da miskini 60 shi ma dai yace la ya rasulullah yace wallahi ba zai iya ba to fa sakata annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yayi shiru yace fa bainama nahnu ala dhalik yayin da suka kasance akan wannan أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر سيأكزوما النبي صلى الله عليه وسلم دواني صنه كوكتي قلو تكدني تكد دبين أكتاوما النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيأ النبي صلى الله عليه وسلم يتي أين السائل إنا ونمي تنبينا واندي زويتي يابسنتي يلنشا تكن وطا رمضا aka ce ina yake sai yace ana yace ya rasulullah gane nan ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi huz hadha fa tasaddaq bi to amshi wannan ka je kai sadaka da shi fa qala ar-rajul sir shi mutumin yace ala akbar minni ya rasulullah shin in je in sadaka akan in ba ma wanda ya yi ni talauci ne zan ma sadaka da wannan faqala rasulullah sai yake cewa fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah ya rasulullah ma baina labataiha wallahi babu tsagankanin wannan duwatsun guda biyu na Madina labatai Madina alharratan shine bangaren wato Madina bangare guda akwai dutse wanda yake bangaren gabas da kuma bangaren wato abin da ya shafi yamma sune ake ce mala bataiha wasu manya-manyan wato duwatsu ne ko kuma a ce musu alharra sai yace a tsakankanin wannan duwatsun ya rasulullah yace babu gidan da yahi ne talauci to shikenan waye zai ba masa sadaka an ce kaje kai sadaka da wannan yace shin ya rasulullah akan wanda yahi ne talauci zan ba masa sadaka yace wallahi kamar kace wallahi a garin nan gabaki dai babu wanda yahi ne talauci to wa zaka je ka ba sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahika sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya hatta badat anyabu hasida wato anyabu in shi wannan hakoran nashi suka zaman to sun bayyana irin yanda yayi dariya kenan sosai yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi thumma qala sanan yace mishi at'imhu ahlaka to je ka ce da iyallanka wato wannan hadisi bayan ya kawo shi dan yi mana bayani game da wato hukuncin mutumin da ya kusanci iyallan shi a cikin wuni na Ramadan ana dauke da azumi wani daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama ne yazo yace ma ya rasulullah wallahi na halaka na halaka annabi sai yace mishi to me ya halakar da kai yace ya kusanci iyallan shi a cikin watan Ramadan to ya san dai babban laifi ne to yanzu sai aka zano maka kafara ta mutumin da ya aikata wannan aiki kafara da zakai abu na farko shine iyautar da wato baiwa ko bawa kafara ka zaka iyautar da bawa yace to ya rasulullah wallahi baya iya ba kace to kace da miskini sattin je da miskini sattin iyautar da bawa shine ka sai bawa ka iyauta shi kace ya zama da ya zama to hur ya tafi kenan shi ma mallakin wato kan shi ne ko kuma mide ko kuma ka tara miskinai sattin ka ciyar da su miskini sattin shine ka bashi abincin da zai ci ya koshi mutun sattin ka ciyar da su shine ka fara ko kuma mide yace ko kuma ya zaman to kai azumi a azumi ne na biyu azumi sattin a jere azumi sattin a jere kenan wata biyu idan baka iya iyauta da bawa to ga azumi sattin a jere kenan sai ka fara bayan Ramadan ne kai muwasala in kuma kai gabari cikin sanyi zaka yi wata biyu kana azumi sai kai muwasala kuma ba a yin ba a tsayawa idan ka tsaya bai ba a jere mu ta tabi aina annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai in wani uzuri ne na darura ko kuma rashin lafiya ko wani abu dai wanda shari'ar musulunci ya ta da watan Ramadan zaka iya ajiya kenan wannan sai ka aje amma in ba wannan ba mutatabi aini shari'ar musulunci tace yace ya rasulullah wallahi bana iya ba yace to miskini sattin ka iya ciyar da su shi kuma talaka ne yace wallahi ya rasulullah ba zai iya ba annabi yace to ya zauna yayi shiru annabi yayi shiru can ana zamna wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani sanmu wani daro ko wani kwando cike da abin da ya shafi da biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ina me wannan tambaye wanda yazo yace ya halaka yace ga ni ya rasulullah yace to amshi wannan kaje ka ciyar da kai sadaka da shi bi ma'ana kenan a madadin ciyar da miskini sadaka to kaje kai sadaka da wannan he zaman to kafara sai yace ya rasulullah akan wanda yayi ni talauci ne zan je in ba ma kowa zan ba ma yace wallahi garin nan gabaki daya Madina babu wanda yayi ni talauci to shi wannan ne abubuwan nashi yayyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yace to shikenan tunda dai babu wanda yayi ka talauci je ka ciyar da kanka je ka ciyar da iyallanka ku je ku ci kenan wannan me yake nuna ma wannan hadisin abu na farko da yake nuna mana cewa irin yanda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama suke kwadan zama wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda neman ilimi da alkhairi sannan zan mu gani dukkan wani abu wanda ya shafi mas'ala ta addini idan ta zo maka baka sani ba abinda zaka garzaya shine wajen malamai saboda su maka fadawa su sanar da kai akan wannan mas'ala da kake kada ka aikata abubuwan da kake ba tare da sani ba sannan kuma a wannan hadisin zan mu ga akwai halaccin bayyana wani aiki na sako da kai ga inda kake tunanin zaka iya samun kubuta daga wannan aiki, inda kake tunanin zaka iya samun kubuta daga wannan aiki. Misali wannan sabawa Allah ne ko ba sabawa ba, sai garzaya ina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ani mahalli. To yanzu misali mutum ne ya aikata aiki wanda yake na sabon Allah, ya tuba ko kuma aikin da za a ma haddi zamanin Annabi, ba wani sahabi ba zai zo ya ce yayi sata a kama shi a cire hannu, ko kuma ya zo ya ce yayi zina a kama shi a yi mishi bulala kari in bai da arme, in mai arme ne a jefe shi. Saboda me? Saboda ya kai maganin abin ya dame shi. To malamai suka ce to yanzu misali irin wannan lokaci mutum ne ya aikata aikin alfasha, to ya je ya kai a mishi haddi ko kuma ya kyale? Ha? Mutum ne ya aikata aikin alfasha, matashi ne ya aikata aikin alfasha na zina misali, ya je wajen alkali, ina yake shari'ar musulunci misali, ya je ya ce to shi ya aikata kaza da kaza, a mishi bulala ɗari. In ya zo ya zo ya ci gaba da sha'anin shi, ya zo ya ƙara tuba, ya jaddada tuba ga Ubangiji, ko kuma ya kyale, ya yi tuba, ya yi da istighfari, ya tuba taubatar nasuha. Ya kyale, ya yi tuba, ya yi taubatar nasuha. To Sheikh Salih Ibn Usaymin shi ma yana ganin haka, cewa ka je ka koma ka tuba da Allah, ka yi tuba taubatar nasuha akan wannan. Saboda mene? Saboda ka yi ikhfa'in lamarinka, la'alla ka je ka bishiro da wani abun kun bayan wannan ya maka tasiri akan sha'anin rayuwarka. Yanayi zaman zo ka tuba tuba nagari, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka. Amma da zaka zo ka je ka kai aikata ne, an zo an bayyana, shi kenan surtu irin al'umman mu ta yanzu, ba a yi ba abu ma suke cewa an yi barantana, kai ka zo ka yi ikirarin akan cewa ka aikata, to kaga ai abin zai miƙa. Yanan al'ahsan shi ne ya zamanto ka wannan ishi, ita ma'asiya shi saban Allah subhanahu wa ta'ala ba a so a bayyana, ba a so a bayyana. Saboda idan kai saban Allah ka zo ka bayyana irin ka ne, Allah zai gafarta ma, Allah zai gafarta ma dukkan mutumin da yake bayyana sabo. Ka je ka aikata wani sabon ka daddare, kuma da sai ka zo ka ringa bayyana cewa hujjia ka aikata kaza, ka aikata kaza, Annabi yake cewa Allah yana gafarta ma mutane sai dai al-mujahirun, wanda suke mujahara da ism, wanda suke mujahara da laifi. Ka aikata laifi da sai ka zo ka gai, la ilaha illa Allah al-jahra bis-su'i min al-qawl. To ka gani wannan kamar abinda zaka fasarta can Allah ya asartar da kai, ya koyar da ka, kai kuma ka zo ka bayyana abinda kake aikata. To ka gani Allah subhanahu wa ta'ala bai gafarta ma irin wannan. Haka kuma a cikin wannan hadisin zan magani, malamai suka ce wajibcin jeran kafara wannan. Kafara mutumin da ya abuka ma iyalin shi a cikin Ramadan, abu na farko shine iyautar da bawa, in bai samu ba azumi shahrain mutatabi'ai, wato wata biyu a jere, in bai samu ba shine zai ciyar da miskini. To in bai samu ba, in bai samu ba, in bai iya yin azumi, bai da duke sadaka, baitul mali a bashi, bai iya ciyar da, bai iya yautar da bawa, bai iya azumi shahrain mutatabi'aini, bai iya, yana da istoma, bai iya ciyar da miskini talakai, ya ciyar da kanshi, yanayi irin wannan la yukallifu Allahu nafsa illa ma lam usul suka ce ta sabka, kenan zai zamanto ya je yi ta istighfari, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi. Amma kada ya zamanto kuma da gangam ne, kada ya zamanto ya san bai da hali kuma ya je ya abka da gangam. Sannan kuma malamai suka ce anan kafara biyu za a yi, hadda matar ko kuma shi kadai zai yi kafara? Shi kadai zai yi kafara azumi sattin ko kuma duka su bi zai yi? Misali in azumi zai ko kuma iyautar da bawa, hadda ita to idan aka zo bil aks ba shi ba ya zaman to ya nema misali da Allah idan tai kirsi wannan in har ta sa shi ya aikata wannan aiki to wannan ba asin da muka yi na da za a yi kinan har da wannan masalan ta cewa a duka gabaki da yana cike cewa mutumin misali da ya manci ya afka ga iyalin shi cikin Ramadan shin yana da hukuncin wanda ya ci ya sha a mantuwa ko ko bai ci kuma da kafara waye ce kafara kafara ɗaya ce shi kaɗai zai yi ko kuma su biyu ko kuma wa zai yi ko kuma a wani hali wani zai yi a wani hali wani zai yi yana wannan bahasin muna son takarda guda uku ranar da ta yi insha Allah kenan sai mu karanta abin da aka kawo a cikin hadisin kuma zan mu gani halaccin abin da ya shafi kana iya kai mulmi shi kai dariya idan kan wani abu ya zamanto ya baka mamaki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato anan ya zamanto yayi dariya hatta badat an yahu kuma a cikin hadisin nan zan mu gani cewa uzuri ana karɓar uzuri daga wajen ma'abocin shi idan har ya tabbata cewa wato yana da uzura haka kuma zan mu gani shari'ar musulunci kai wanda kake koyar da karatu ko kuma kai wanda kake da koyar da mutane ya kamata ya zamanto kana da lutuf akan wajen koya musu kana da tausasawa akan wajen koya musu kuma kana da hakuri akan kowane irin abu da zai zo maka kowace irin dan wani hayi zo ya maka wata tambaya karasa ma yane ne zakai da shi dole kai hakuri ka bi shi ko wani ya turo message yana tambaya wai shine yanzu misali ya mutu ko ya mutu ne ma yake tambaye ko yane karasa ma yane ne yake wannan tambaye dole kai hakuri wato da irin wannan wato na mutane haka kuma akwai nadama akan mutum idan ya aikata aikin sabo wannan da ya aikata wannan aikin kaga nadama ce sai ya zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana neman mene yana neman ya samu mafita ya samu wato halli akan wannan to sannan malamai suka yi sabani akan shin kafara wannan da zai yana da zabi misali kawai daga yazo cewa misali ya aikata wannan aikin to kafara da zai kawai yayi azumi ko kuma sai in bai iya wannan zai yi wannan sai in bai iya yautarwa zai yi azumi in bai iya azumi zai ciyar da miskini ko kuma kawai yana da zabi su daga cikin malamai suka ce a ala tartib kamar yadda ta zo a jere wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka jera idan baka iya wannan manzila zaka dawo wannan idan baka iya wannan zaka dawo wannan idan baka iya wannan kuma zaka dawo wannan haka kuma sun yi sabani kamar yadda masalan shin ta sabka daga kan shi ko kuma ba ta sabka ba to amma dai kamar yadda muka faɗa cewa tana iya sabka ga mutumin da bai da saboda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kuma da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kan shi anan ya sabke mai wannan wato sahabi na shi wanda ya zo wato ya nemi ya gaya mishi cewa ya aikata wato wannan aikin sai masala ta ƙarshe lokaci yayi shin kafarar da zakai zakara ma azumin wannan bayan kafara ko kuma kawai kai kafarar ta wadatar azumin da ya kare zakara ma shi tukun ka zo da misali in zakai shahrain ka zo da wani bayan shi ko kuma ya ne zakai ko kafara ta dauke ba sai ka rama shi ke shi ba kenan zakka rama shi daga yana daga cikin wasu malamai suka ce ya zamanto akwai a wata ruwaya da ta zo da karin cewa waqti yawman makanahu wato karamar da wato rana karama azumi guda wato a mayayin wannan azumi kenan wannan azumin da ya kare maka dalilin ka kusanci iyalanka kenan sai ka rama shi kamar yadda yake ruwayar tana nan cikin Fathul Bari kuma Al-Albani ya zamanto ya inganta ta a cikin wato Irwaul Ghalib kenan nan zamu dakata da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah kenan sati na sama sai a kawo sauran masail in mu gani kafin mu shiga babu sawmu fil safar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين